chairman is not any other person but Prince Ochez Secondos, who has been duly...
Ayyana tsohon mukaddashin shugaban jam'iyyar PDP Prince Ochez Secondos a matsayin wanda ya lashe zaben shugabancin jam'iyyar bayan kammala babban taron jam'iyyar da ya kawo ƙarshen kwamitin riko na Sanata Ahmed Makarfi. Secondos daga yankin kudu maso kudancin Najeriya ya samu ƙuri'u 2000 inda ya nasara kan abokan takararsa biyu Farfesa Tunde Adeniran da Chief Raymond Dokpesi. Farfesa Adeniran ya fice daga taron da zargin an yi ba daidai ba. Manyan jam'iyyar da suka hada da shugabanta na Arewa maso yamma Ibrahim Kazaure da masanin tattalin arziki Yasin Muhammad Baba da Landuku sun ce taron na nuna farfadowar PDP.
Tunda PDP ta aka halice ta bayan zaben Jos, ba wani zabe da ya yi daidai kuma kamar irin wannan wanda ka yi shi akan gaskiya kan turbata demokrasi ba taɓa yi ba. Amma yau gashi ku kanku kun gani jam'iyya ya take yin zabe na fidda shugabanninta.
Taro ya yi mana yadda muke so, yadda aka shirya cikin hukuncin Allah, haka aka kaddamar da shi.
Akwai waɗanda suke hasashen matukar taron nan ko ta yaya ma ya tafi, to sai ya bar baya da kura. Kai ya kake gani lamarin?
Ni ina ganin ba baya da kura bane, saboda dukkan wani wanda ba zai ji daɗin wannan abin ba zai kasance mutum ne wanda ya hakikance akan sa ya samu yadda yake so. To harkar zabe ko ta demokrasi bai yiwa mutum ya samu yadda yake so, sai dai mutum ya hakura da hukuncin Allah. Shi al'amari na mukami Allah ke bada shi, so wanda ya samu ya samu, wanda ko bai samu ba sai ya tunkari gaba.
Tsohon kakakin majalisa yankin Arewa maso gabas Inuwa Garba Habaici yayi wa APC mai mulki.
PDP ita ce kadai jam'iyya a Afirka gaba ɗaya, ba ma Najeriya ba, da take daga federal government dai daga Abuja har unit, tana da wakili, tana da tsari, tana da doka, tana da matakai daban-daban na demokradiya, ba na kame-kame ba, ba na maja ko majagala ba, ba na APC all promises confused ba.
Jam'iyyar dai ta yi gyara da zai ba wa baki damar takara, ga abin da Sanata Sa'idu Umar Kumo ke cewa.
A baya mun yi wannan cikin jam'iyyar NPP lokacin na National Secretary na NPP, lokacin da Isa ya gura ya shigo yana matsalar PDP. Ni na zo na tsaya da abin da ya kaba shi ticket, ba don wani ba, domin zai ci zaɓe. Mu a ce jam'iyyar ta ci zaɓe shi ne muhimmi a gunmu, ba batun magana kawai a zo ana fankama ba. Don haka wannan abin da aka yi ba a ciku don a ciku aka yi ba. Ba a gyara constitution party ko a yi doka don wani mutum guda. An yi ne domin kowa da kowa da abin da zai je yau da abin da zai zo gobe.
Shin Atiku Abubakar zai amsa kiran neman takarar 2019?
To ina nan dai ina tunani har yanzu, in lokacin ya yi zan tara kun shaida mu abin da nake ciki.
Amma ya kike ji a ranka kana jin cewa za ka yi?
A raina? To mai yiwuwa.
Tsohon shugaban Najeriya Goodluck Jonathan ya shaida sanar da sakamakon zaben. Alamu na nuna har yanzu gwamnoni na da tasirin juya lamura a PDP. Nasura da Maili, kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya.